wanna feel the girl them. What the girl them say? Sang baba da ba, bang ba ding ba dang ba da. Baba ne ba, da ba.
Stay.